taron manema labarai da wasu ƴan kungiyar tarewacin Najeriya suka gudanar. Wasu sun yaba da matakan da ake dauka na tabbatar da tsaro, yayin da wasu kuma ake kushewa. A kwanan nan ne dai wani kwamiti da gwamnatin jihar Zamfara ta kafa ya mika rahoton sa, inda kuma yace ya samu sarakuna da iyayen kasa da masu sojoji da ƴan sanda da hannu dumu-dumu a harkokin rashin tsaro a jihar. Dukkan ƴan arewacin Najeriya mazauna Lagos suke kallon wannan lamari. Alhaji Umaru na Gogo Sokoto shine sarkin kasuwar Adaba dake Lagos.
A wannan bayani na tsaro a arewa, wato gaskiya abin ba bai da baya mu dama sha'awa kallo. In ka duba zuwa Boko Haram ya kawo muna tabarbarewa tsaro ko ina, saboda ina ganin in ba kamanta ba yawancin law enforcement agency namu ko kuma sojojin mu waɗanda aka sa domin su tare muna matsala, yawanci in ka duba bayan arewa ne ake kaiwa, kuma kowansu zai kura cikin na bakin ki. Idan aka ɗebi ɗan arewa, yanzu kamar mutanen Kano, aka ce Kano an samu matsala, aka ɗauki mutanen Kano aka kai wurin nan, mutum ya san uwa ce za a kashe ko uban shi za a kashe ko yayin shi za a kashe, duk da na san duk Najeriya ne, to wallahi tallahi wannan maganin kawai in aka kirga ɗan arewa mutum nawa ne, ɗan Kaduna mutum ne, ɗan Kano mutum ne, a ɗiba a kai su can wuraren su, ka gani wallahi wannan abu zai faru ba. Sannan basarakin da aka haɗa kai da shi aka yi, aka kama mutane ko aka kwace musu dukiyoyi, wallahi tallahi wannan ya kamata a kashe shi gaba ɗaya. Bai kamata a ce wai a sanarwar mu na arewa, mu dai abin duk zamu yi sarki ne muka sa gaba, sarki ne shine wanda zai taimaka mana duk wani abu da ake nema a sarki ake neman shi. Sannan wa'annan jami'an tsaron da ke ga muka wa'anda ake da su ciki, in ka duba, in wallahi ka duba ba za ka iske ƴan jihar ne ba.
Suma sauran ƴan arewacin Najeriya mazauna birnin na Lagos zai ba basu a baya ba wajen tofa albarkacin bakunan su game da harkokin tsaron a yankin arewacin Najeriya.
Waɗansu mutane wanda suke cikin kakin sarki, sojoji da ƴan sanda, saboda abubuwan da suke karuwa da shi ba sa son su ga ƙarshen wannan abu, kuma da aka kawo wannan sulhu gaskiya bai musu daɗi ba. Abinda suke samu da ya rage, kwarjinin su ɗin da suke samu da ya rage, su ma sarakuna sai daga cewa su ma akwai abubuwan da suke karuwa da shi, kuma da abu biyu ne, na ɗaya da sarautar nan taso, na biyu kuma akwai kwaɗayin abin duniya.
To sai dai a ta bakin wasu ƴan arewacin ƙasar irin su Malam Bello Lukumanu Dan Sado, akwai buƙatar gwamnati ta yahuwa ga kowa da kowa a wannan lamari na rashin tsaro a jihar, domin ci gaban jihar ta Zamfara da kuma yankin arewacin Najeriya da ma Najeriyan baki ɗaya. Da jihar Zamfara da jihar Katsina da ma jihar Kaduna ke ci gaba da ɗaukar matakai na tabbatar da tsaro a jihohinsu, har yanzu ana ci gaba da fuskantar matsalolin na rashin tsaro. Fabian Chiprom, Murya Amurka daga Lagos.